sabon alƙalman da cibiyar dake kula da hana bazo cututtuka masu yaduwa ta fitar NCDC ya nuna cewa a karon farko jihar Akwa Ibom ta samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus guda 5 daga cikin sabbi 23 da aka samu. Anda jihar Lagos ke da sabbin masu dauke da wannan cuta guda 9, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da guda 7, sai Akwa Ibom ke da guda 5, yanda aka samu guda 1 a Kaduna da kuma Bauchi. Bisa la'akari da wannan sabon kididdigan da ya nuna cewa yanzu haka a Najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174, yanda kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin 4,000 walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka dauke cuta, abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan Najeriya. A sanarwar da ya fitar babban darakta da kula da cibiyar hada bazuwar cututtuka masu yaduwa NCDC Dr. Chikwe Ehikwezu ya ce yanzaka ana samun karuwan wanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1,000 zuwa mako mai zuwa, tare da fatan kaiwa zuwa 1,500 a nan gaba, lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan Najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19. A wata sabuwa kuma yanzu haka kasar Amurka ta dauki wani dan kasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka. Commissioner Lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafin sa na Twitter. Tuni dai zama gwamnatin Amurka tare da wasu kasashe na yammacin Turai suka fara kwashe yan kasar su dake Najeriya domin mai da su kasashen su na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus. Tuni gwamnatin Najeriya ta dage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin Turai dake da aniyar kwashe yan kasashen su domin komawa da su kasashen su na asali. Yanzu haka dai kasar Amurka kamar sauran kasashen duniya tana ci gaba da fuskantar matsalar yaduwar wannan cuta ta coronavirus, inda rahotanni daga kasar Amurka ke nuna cewa akwai yan kasar fiye da 200,000 da suka kamu da cutar, inda kuma ake kyautata zaton mutane fiye da 5,000 suka rasa rayukansu. Babangida Shifrin, murya Amurka daga Najeriya.